they lived a life of purity. Allah ya kira mu ne ga rayuwar sarki. They lived a life of purity. And their sanctification, or they were sanctified, has to do with holiness. The holiness simply means to live apart, separately from the world ideas. They lived such a life, and the world around them were able to identify that these people are Christians. They please the Lord. See, I want to keep. If the moment I saw him come, Allah, having known the will of God, living Allah knew where I was.
Now, I cannot do that.
akace tambayane ko ba ku sani bane marasa adalci ba za su gaci mulkin Allah ba, suwa ne ne marasa adalci? Bare mu yi magana akan adalci ba. Now marasa adalci su ne waɗanda ba su da Yesu Almasihu, waɗanda mutane ba su sace da adalcin Allah ba, wanda ta ruwan Yesu Almasihu muka same shi. We dealt with this last year. The righteousness of God that has been imputed in us is the righteousness that people, you know, need. And people that do not have this righteousness will not inherit the kingdom of God. Mu da kuma mun ce mun karbi Yesu Almasihu, we have this righteousness. Sai ana ce mana ko ba ku sani ba cewa waɗanda ba su da adalci ne ba za su shiga mulkin Allah ba, ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda suna kirarin cewa suna da adalcin Allah amma ba sa rayuwa irin da Almasihu, ba sa faranta wa Allah rai, ba za su shiga mulkin Allah ba. Now in this context, mulkin Allah abu biyu ne. Mulkin Allah abu biyu ne. Akwai mulkin Allah a yanzu haka, yana mulki a cikin jama'a. The kingdom of God is the rule of God, is the realm that God rules. That's the kingdom of God, firstly. Secondly, the kingdom of God is that kingdom that will consummate at the end of the day when Christ comes to this world. Mulkin Allah na biyu, bayan sarautarsa da ikonsa da kuma, you know, yanki da lardin duniya gaba ɗaya da kan mulki a yanzu haka. Shi yasa Yesu mulki, Yesu ya ce mulkin Allah cikin mai kewa. Mulkin Allah na biyu shi ne mulki da Yesu zai zo mu tare da shi ya samu mu huta. Yesu ya ce, manzo bin suna cewa ko ba ku sani ba, ku da kuna rayuwa da baya faranta wa Allah rai, ba ku da rayuwar adalci, ku mugaye, ba za ku gaji mulkin Allah ba. A wannan duniya they are not part, in this world they are not part. That is why shi yasa idan ko kana zuwa ekklesia amma mutum baka rayuwa da aka ce na tsarki, baka cikin tare da mu a mulkin Allah a duniya, kai kokari ka zo karbi Yesu Almasihu ka samu wannan mulki. Sannan na biyu, idan Yesu ya zo domin ya mulke mu gaba daya, a lokacin za a huta a share mu na hawaye, baka tare da shi. Shi yasa ku ji abin da ta mu zarge ce karatu na biyu, yace ba ashe ba ku sani ba, marasa adalci ba za su sami gado a cikin mulkin Allah ba. Wani a turanci suka ce wicked people. Sai yace kada fa a yaudare ku, na do not be deceived, do not be misled. Muna zamani da an fito da kwaisuwa da yawa, ina rudin mutane wanzu a ce ka'idan koki ya yi yawa ba zan iya zama ba, za mu je inda za mu je mu tafi, ba wanda ya samu na ido. Ba kokin ba ne tana sa ido, kokin suna ne, amma Christ ne yake sa ido. Ko da ina ka tafi Yesu yana gani. Shi yasa a karatunmu na shugaban na sabi aka ce Ubangiji ina zan buya, in nake sama kana can, in nake karkashin kasa ina can, ko da ma duhu haske yana nan kamar duhu a gare ka. Sai ya ce idan na je lahira magwanci kana can. Kafin yi magana ka san abin da ke tunani na, Ubangiji wannan zuba abu zurfafan Asiriya ka karfi na, ko ka san da wannan ina za ku ruga goya gaban Allah domin baka saka rayuwar tsarki. It's a challenge unto all. Stay where you are to live the life that pleases the Lord and be happy. In this world, you rule with Christ. In the next world, you rule with Christ. Amma idan ka ce ka'idodin ya yi wa ba zan iya ba, ina za ka guje wa Allah? Yesu ya fi kusa da kai fiye da kukiciyar warka, in ji wani ba ku sani ba, to guje wa sai abin da aka ce kada rude mu da matsafa. An fara da fasikai, waɗansu aikin su kawai su je suna iskanci suna fasikanci domin samun kuɗin biyan bukata. In Disamba ya yi za su kai kyauta ma iyaye, yaya ne na dawo, sannan Allah sami ka albarka yata, amma ba san aikin yaransu ba, fasikanci suke yi. Irin wannan mutane ba za su gaji mulkin Allah. Na biyu, bayan fasikanci sai ya ce matsafa. Akwai matsafa da yawa. Wani ai ba sai mun je rubo ka mun kai jini a yi tsafi da mu ba, wani kawai zai karɓi wani rubutu ma shi ma tsafi ne. Wani tsafi shi ne mun sa duniya a gaban mu fiye da Allah, duk in kana bauta wani abu fiye da Allah ya zama tsafi ne a gare ka. Irin wannan mutane ba za su faranta wa Allah rai ba, ba za su gaji mulkin sama. A ya ce mazinata, ma'aurata da adiko masimudu sune namiji ya kwanna namiji madugo sune mace da kwanta mace na ana shirye su the homosexuals a turanci araba su the homo same sex muna da lesbians muna da gay a zamanin mun yanzu ana rudin mutane priest sai su aure ɗan wasu namiji yana faruwa kuma suna da mabiya irin wa'annan ba za su gaji mulkin Allah wa'anda namiji na kwanda namiji wa'anda mutane ba su da gado a mulkin sama a tsohon alkawali littafin mai tsarki ya ce ma Musa idan an samu irin wa'annan a cikin 'ya'yan Isra'ila a ce a kona su da wuta haka ma mata da suna kwanda gina wani zai ce a bai da wai ni ba na kwanda namiji wani za ce ba na kwana da 'ya'ya wata mace amma ku ji da kyau muna zamani da technology ya yi yawa wa'insu a handset abinda suna kalla irin wannan abubuwa suna da musulunci a kan gadonsu it's sin against God God is not happy with you and there is no sanctity in your life Jesus requires you and I to live a life that is sanctified if the world practices homosexuality lesbians and the gay people the world expects us to be hetero in our marriages differences come together to live a life that pleases the Lord. Kada mu yadda mu yi wannan littafin mai tsarki idan ma kana ci ai ban sani ba kamar yadda na baku labarin misali yari a can yanzu littafin mai tsarki ce ka sani littafin mai tsarki ya ce ba barayi makwaɗaita mashaya masu zage-zage da mazambata ba su da gado ba za su ma samu gado a mulki akwai abin da ake ce shi zamba cikin aminci yana faruwa akwai wanda rayansu kwaɗayi ne kwaɗayi kwaɗayi mabudin wahala na aman kwaɗayi ne ya kai da shi shi ya sa ake ce ba za su samu gado ba idan kai ma kwaɗayi shi ne ka yi hankali domin guda ya fara ko ya mutu tare da mai a cikin wuta saboda kwaɗayi wannan shekara irin wannan mutane ba za su ga me yasa idan ba zai ce saboda da wa'ansu kamar haka ni dama ina da wa'ansu halaye a da haka wa'ansu mu ba wa'ansu ba dukkan mu mayan ce almost all of us muna da labari da washi da kyau a da amma yanzu aka ce an tsarkake ku in ji aya yanzu kuma da haka suke amma yanzu an wanke ku an tsarkake ku an kubutar da ku da sunan ubangiji yasa musu wankewa tsarkakewa kubutarwa daban ne duka tsarkakewa tsarkakewa ba wankewa ta wurin ruwa da kalma da muka samu ta wurin yasa musu tsarkakewa mun same shi ta wurin ruhu mai tsarki da jini yasa musu kubutarwa mun samu ta wurin mutuwar yasa akan gice bayan da ya mutu akan gice ya biya ranka da jininsa sai ya kubutar da mu and that's why Colossians 1:12-13 says that God has delivered us from the kingdom of darkness and has translated us into the kingdom of son Jesus you have redeemed by the blood of Jesus that's what the Bible says an kubutar da mu ma'ana muna cikin kurkuku ne kurkuku ne shedan na duniya amma yanzu an kubutar da mu yesu ya amfana iko sai ya fice mu daga hannun shedan da wa'ansu mu haka amma ku kubuta da mu what are we saying abinda muke cewa daga shi shine rayuwar tsarki ba da ayyukan Allah ba ne rashin tsarki ba da ayyukan Allah ba idan kana wa'ansu hanyoyi lungu-lungu ba a ganewa Allah ya sani ba inda zaka buya da Allah ba zai nemi ka ba abinda zai yi da Allah ba zai sani ba da bai kuma sani ba kuma akwai rana saka saboda haka wannan shekara muna cewa bari ni da kai mu dubi rayuwa ina ne ina yi domin kawai in please mutane in gamshi mutane bari ni kawai dai in gamshi mutane amma kai ka ranka ka kasance cewa Allah bai jin dadi idan mun duba nan da idon basira Allah zai taimake mu cikin nasara bari mu yi mun ci kalma mun ci kalma akwai su hanyoyi da yawa da muna yi da sam baya faranta wa Allah wani lokaci tunanin sai mu yanke tunani akan wayin su ma ba su tunanin ba ma sai mu ce tunanin su haka ne baya faranta wa Allah ne Yesu ya ce ma Yahudawa ya ce ku kuna tunanin shawara abin da kuna yake hukunci bisa ga tunanin mutum ne ni kuma bana yi bagma karbi yeson bama wannan dama ne a gare ka kai addu'a karbi yeson almasihu. I will give you this opportunity to invite Christ to come into your life as your savior and Lord, so that you will live to please the Lord. Da mamu dangantaka mu ne in baka dangantaka da Allah kada da matsala shi yasa ba za ka gane ba in kana cikin wannan category ali inda kake zakai wannan addu'a yeson almasihu. Na gode domin ka mutu a gici ka kuma gafarta zunuban ɗan adam. Ga ina a gaban ka mai zunubi, na buɗe kofar zuciyata, na karɓe ka ka zama ubangiji na da mai cetona. Ka gafarta mini zunubaina, ka ba ni sabon rai. Amin. Allah na sama, ka riga ka faɗa kafin kalmar ya fita daga bakin mu, ka san mu inda muke zama, ka sani iyakan waɗanda suka wannan a cikin tunaninsu kuma sun yadda da wannan ban gaskiya. Ka sa musu albarka. Daga yau muna roƙon Ubangiji ka ba su iko don musamman ta wuri mai tsarki da zai sai rayuwa da zai gamce ka. Mu da muna nan Ubangiji muna kira da mu naka ne, ka iyadda mu, ka yadda da mu yadda ruhu mai tsarki zai more mu mu gamce ka a cikin kasawar mu, ka ba mu iko mu ci nasara cikin sunan Yesu Kiristi Ubangiji.